أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم. وبعد إن شاء الله إذن ونصارم كراتو دمكي زامو داو كراتو على فردة karo na gaba hakika alburja mun yi ta tuntun da dadewa kuma mun yi ba sau daya ba amma dai daga baya da muka gano cewa a rika ta zakudin din to wannan shine karo na farko amma mun yi ta baya an daddauka amma dai ba azige ba to insha Allah za mu duba ta karo na biyu a karatun mu da ya gabata wanda muka yi na alburja mun yi doguwar shimfuda akan shi tarihin shi Imam al-Busairi da dalilin da yasa ya rubuta ita wannan al-burda din lalle an yi dogon shimfiɗa sosai yanzu ba zan shagaltu da kawo ta ba saboda akwai karatun bayanan su'adu wanda shi ma kamar mun gabatar da shi duk da ba duka muka gama ba za mu dawo kansa insha Allah to shimfiɗa da nake so ne a idan muka zo karatun bayanan su'adu sai ne shimfiɗar gaba daya a takaice dai a gurgushe shi wannan alburga na Imam al-Busairi radiyallahu ta'ala anhu wasu suna cewa Imam al-Busuri wasu kuma suna cewa Imam al-Busairi amma dai duka ana faɗa akwai masu cewa Busuri akwai masu cewa Busairi amma dai yawanci zaka fi ganin an furbutawa a rubuce Imam al-Busairi shi Imam al-Busairi radiyallahu ta'ala anhu asalin sa daman mawaki ne daga baya sai ya halatta cuta ta paralysis saboda haka yaga iya likitocin da zai gani aka ce ba zai warke ba daga nan shi kuma Imam al-Busairi yace a tunda akwai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai manzo Allah zai warke saboda haka sai yayi karanta sai yayi wannan kafidar yana tawassuli zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana kai kukanta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kwanta barci sai mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi gurbi bangaren ne rashin lafiya yana tashi a barci sai ga ya warke gaba daya saboda haka wannan sai ake ce mata al-burda amma asalin kalmar asalin littafin al-bur'a ne al-bur'a shine waraka al-burda kuma shine kamar a ce al-kabba a wancan karatu na baya nayi maganganu masu tsawo akan alakar da take kan take tsakanin shi Imam al-Busairi da kuma Ka'ab bin Zuhair wanda ya bayar su'ali hakika shi Imam al-Busairi ya bi sahun Ka'ab bin Zuhair ne kamar ya kwaikwayi Ka'ab bin Zuhair ne akan waƙarsa da wita bayanan su'adu wanda da yayi wannan waƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kyautar alƙabarsa ko bargwansa duka malamai suna faɗa ita kalmar al-burda wasu suna kiranta bargo wasu kuma suna cewa alƙabba to hakika ya kwaikwayi bayanan su'adu ne amma kuma daman ka kalli duka mawaka duk suna kwaikwayon juna ne suna kwaikwayon juna za ka ga duk wani wanda zai yi waka to zai bi sahun wani ne shi ma wannan akwai maganganu da yawa masu tsawo wanda na so na yi amma insha Allah shi kuma zan bar shi sai a karatun mu na Laniyatul Arab ko kuma Laniyatul Ajami akwai Laniyatul Arab ta shamfara ita ma mun yi karatun ta a baya amma yanzu bukata ta sa za mu maimaita to in mun tashi za mu yi karatun Laniyatul Arab da Laniyatul Ajami to shi ma wannan akwai wata shimfiɗa ita ma wanda yake so ne doguwa wacce za ta taimaka wa ƴan uwa sosai matuƙa wajen gane ina rubuce-rubuce suka duka saboda haka zan bar waɗannan shimfiɗu gaba ɗaya da nake so ne tunda akwai da sai da yawa da za mu karanta a gaba wanda kuma suna da alaƙa da wannan littafin بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم مثل الأول في الغزل وشك والقراني مثل نفرقو زي مثل الأول فصل نفرقو في الغزل أتكين غزل abinda ake nufi da gazali shine kamar siffanta siffanta abu wanda a Hausa muke cewa rarage shi rarage shi zaka yafi abu amma ba zaka taho kai tsaye ka fara yin maganar ba sai kai wadansu shimfuku shi ma gazalin kala kala ne akwai gazalul afif akwai kuma gazalul fahish gazalul fahish shine irin gazalin da sai Ibrahim Kais suke yi irin wanda sai Ibrahim Kais suke to shi wannan irin gazali ne da fahish ba shi da kyau amma shi wannan gazalin gazalul afif ne kamar irin waƙoƙin su Majnun da Lailama idan mutun ya kalla zai ga gazalul afif ne ba gazalul fahish bane gazali shine siffanta abu a takaice kenan amma yana da fadi sosai a ma'anarsa ta adabi shi ma muka ce zai magana akan gazali akan adabi magana zata ci tsawo ne zata dauki lokaci sosai saboda gazalin yana da nau'i nau'i ya kafa kashi kashi kuma kowanne nau'i akwai mawakan da suka ji yinsa fil gazali a cikin yin gazali shine siffanta abu a takaice kenan wa shaka wal garami da kuma kai kukan bege kai waka ka faɗi irin raɗaɗi da yake damun ka to wannan shine wa shakawal garani ya fara wakar kamar haka amin tazakkur jiranin bi zai salani mazatta da ma'an jawa min maqlatin bidani imam al-busairi radiyallahu ta'ala anhu ya fara wakar yace amin tazakkur jiranin bi zai salani mazatta da ma'an jawa min maqlatin bidani ya bi sahun sauran mawaka sai ya fara yin wakar tasa da ambaton guri sai fara wakar tasa da ambaton guri sai sai aminta zakuri jiranin bi zai salami to anan idan mutum yana so jira din fassara ta sai ka dauko wannan alifin na farko sai ka hada shi da farkon shadar na baiti ne wannan shartar din nan sai ka ce amazzajita dam'an yanzu kai dan uwa amma yana nufin da kansa fa amazzajita dam'an yanzu zaka hada hawaye jaramin muqlatin wanda yake gudana daga idaniya bidani da jini min tazakkuru jirani saboda ka tana wasu makwafta bi zai salami a wani guri da ake kira zai salami wani guri ne sun shi tsakanin Makka da Madina yanzu kawai dan ka tana wasu makwafta amma dai yana nufin jiran din nan yana nufin masoya ma'ana sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kila wani guri da sahabbai suka zauna tsakanin Makka da Madina wannan abu shine yake sa shi kuka shine amazzajita dam'an yanzu zaka hada hawaye shine mazaja shine kamar kwabawa shine amazzajita yanzu zaka kwaba dam'an hawaye jaramin muqlatin wanda yake gudana daga idaniya bitani da jini min tazakkuru jirani kawai dan ka tana wasu masoya bi zai salami a zai salami kaga waka yake yi amma fa da kansa yake saboda wata ka'ida ita ma wanda mun ce da muka za ta ci mana lokaci da yawa amma dai anan abin da muke so mutum ya kula sosai da kyau in ka zo fassara an karanta fassara ta ma sauki in ka dauko alifin nan sai ka hada shi amazzajita alifin nan na farko amin tazakkur jiran nan in ka dauko a din nan sai ka hada shi da shadarin baitin sai ka ce a mazzajita dam'an yanzu zaka hada hawaye zaka kwaba hawaye jaramin muqlatin da yake gudana daga idaniya bidani da jini min tazakkur jiran dan ka tana wasu makwafta amma yana nufin masoya bi zai salami a wani gurin da ake kira su zai salami kamar dai da Hausa kace yanzu kukan jini zaka yi kenan zaka yi ta kuka sai kai kukan jini dan ka tana wasu makwafta a zai salami a mahabbatul rihu min tilka'i kazimatin wa awmadal barqu fi zalama'i min ibani a mahabbatul rihu min tilka'i kazimatin wa awmadal barqu fi zalama'i min ibani wannan shi ma am yana daga cikin harufa na adashi wannan ita ma magana tana da alaka da ta farko da farko ya ce shin yanzu zaka hada hawaye da jini ne dan ka tana wasu makwafta a zai salami so am habbatul rihu shi ma shin yanzu zaka hada hawaye da jini ne am habbatul rihu dan iska ta kada shine habba shine kamar bugawa na iska am habbatul rihu dan iska ta buga ta kada min tilka ikazimatin daga gurin kaziba daga gefan kazima shi ma kaziban nan furan guri ne wa awmadal barqu ko kuma kai dan walqiya ta walqa shine madal barqu dan walqiya ta walqa cikin salimadi a cikin duhu duhun dare mai idani a wajen dutsen idani wannan bai shiga da alaka da farko yanzu shin za kai ta kuka ne har kai kukan jini a mahabbatin riho kawai dan iska ta buga min tilka ikazibatin daga gefen kazima kun aka ce tilka shine kamar gefen guri jiha kazimatin sunan guri ne min tilka ikazimatin daga gefen kazima wa auma zalbarku ko kuma dan walkiya ta walka cin zalmadi a cikin duhun dare mai idani a wani guri da ake kira sa imani shin za kai ta kuka ne kawai dan kazo walkiya ta walka فمالي عينيك إن قلت كففا حمتا ومالي قلبك إن قلت استفك يسمي فمالي عينيك مي يسام إدان وانك شين فمالي عينيك مي كيج إدان يانك كوكتي مي يسام إدان يرك إن قلت كففا إدان أكتي كتاني حمتا ستكارز بد هواي أنا أقول أمتي يذوك لا يقول كرغتي إن قلت أكففا a hada shi zakai saboda wazanin baitin mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'il fa mali aynika me ce ga idaniyarka me yasa mu idaniyarka in qulta kufufa karka ce in qulta ukfafa a in qulta kufufa idan aka ce tikane wanda yake da bugun mai dagira ukfufa wannan fa ta farkon ruku'a ne da ita in qulta kufufa fu na farko saboda kaffa ne na kanewa ne kaffa sai kace ya kufu ka garfu a tadawo ko saboda ka in kul takfufa ba fafa ba fufa fu rufu wannan fa ta farko rufu a da ita fa mali aine ka ne ya sari idaniyar ka in kul takfufa idan aka ce ki kani hamata sai ta kara zubar da hawaye shine kamar yadda ne shi da yake cewa wa kaffu na dantakin sahaba mata hama to hamata yin su kare zubar da hawaye wa mali kalbika me yasa mai zuciyarka in kul tastafik idan aka ce ki fadaka shine istafik ki fadaka yasimi sai ta kara dimo cewa dama haka al'adar ne kuka yake idan aka da yaro yana kuka ko ya fara yin shiru kace in hakuri in shiru shikenan sai ga ya saki cewa da kuka shine fa mali aineka me yasa mu idaniyarka in kul takfufa idan aka ce tika ne ki daina zubar da hawaye hamata sai ta kara zubar da hawaye wa mali kalbika me ya samu zuciyarka in kul tastafik idan aka ce ki fadaka yafini sai ta kara dimin cewa aya hasibu sabbu an al hubba munkatimun ma bayna munsajamin min huwa murdarani aya hasibu sabbu yanzu shin aya hasibu sabbu yanzu ne bai ji yana tsammani annal hubba cewa soyayya munkatimu abar koyewa ce shin yanzu ne soyayya yana tsammanin soyayya abar koyewa ne ma baina mun sajamin minhu ma baina mun sajani bayan mai farara shine mun sajini shi ma wanda yake da bugun mai gida ba mun sajamin ba mun sajimin jimin din da kisra eh ma baina mun sajinin minhu bayan mai kwarara daga gare shi shine hawaye wa murdarani da kuma mai kona masa zuciya shine wannan soyayya shi yanzu ne soyayya yana tsammanin soyayya za ta boye za ta buya bayan ku ga hawaye yana zuba a idaniyar sa shine mun sajinin mai tsiyaya shine mun sajinin bayan mai tsiyaya shine hawaye wa murdarani da kuma mai kona masa zuciya ita ce wannan soyayya yanzu ne bai je na zamanin soyayya za ta iya buya a yanzu ainihin haka kaga ba za ta boye ba eh shine aya hasibul sabbu yanzu ne bai gina tsammanin ko me tsaya na tsammani shi wannan kalmar aya hasibu akwai bugun da suke cewa aya hasabu to duka dai ne shi fi'ili na hasiba yana da fuskoki guda biyu kamar yadda muka karanta a kusan farko malaliyatul af'al akwai shi ilaidiya wanda suna da fuska biyu zaka iya sa musu kisra a tsakiyar su zaka iya sa su fataha kamar hasiba yana ciki zaka iya cewa hasiba zaka iya kuma hasaba irin su hasada da sadi amma irin na girbi sai kaji qur'ani ya ce wa atu haqqahu yawma sadihi a qira'a tawar shi kenan yawma sadihi mu kuma ikra'ar mu sai mu awalan ikra'ar hafs kuma yace wa atu haqahu yawma hasadihi to dika dai ne fuska ji ne ko kace hasadihi zaka yace wa hasada ya girbe zaka yace kuma hasida ya girbe fakir ainul kalimatin da kisra to irin su hasiba suna ciki zaka yace wa hasiba zaka yace wa hasaba mu ikra'ar mu sai muka ce ya hasibu anna malahu aqlada su kuma hafsu sai suka ce ya hasabu to duka dai ne kawai wajahi ne na tafsiri filan suna da yawa wanda yake so sai duba farko farkon labiyin sul afali ya kawo su da yawa in mutum ya duba ya samu sharhin sa mana ibnu nazi sai ga filan ma suna da yawa sosai kamar da yadda muka karanta aya hasibu sabbu yanzu shin ne bai gera tsammani annahu ba cewa soyayya mun katimu abar boyewa ce za ta buya ma baina mun sajini bayan ne siyaya shine hawaye minhu da gare shi wa murdarani da kuma mai kona masa zuciya laula la hawa lam turik jama'an ala dalalin wala arikta li zikril bali wal alami laula la hawa badan soyayya ba lam turik jama'an da baka zubar da hawaye ba ala dalalin a bisa kufayi wala arikta wanda yake da bugun mai dai da shi ma gyara ba arikitu ba wala arikta wala arikita da baka kasa barci ba li zikril bani saboda suna bishiyar ararrabi wannan bani din suna fasara mai ta zaura suna bishiyar ararrabi wal alani da kuma dutse shine alani amma isharatu ne laula na hawa ba dan soyayya ba ya kai masoyi lam turik jama'a da baka zubar da hawaye ba ala dalalin ajisa kufayi an ce alhawa soyayya lam turik da baka zubar ba jama'an hawaye ala dalalin ajisa kufayi dalal shine kufayi yadda mutum yadda mutane suka zaura daga baya suka tashi wala arikta da baka kasa bacci ba shine wala arikita da baka kasa yin barci ba da zikiril bani saboda tuna bishiyar ararrabi wal alami da kuma dutse anan akwai daga cikin malamai da suke ganin zikiril bani saboda tuna bishiyar ararrabi shi Imam Busairi saboda soyayya na Maiki sallallahu alaihi wasallam duk inda sahabbai suka zauna ganin wannan gurin kawai yana motsa masa wannan soyayyar ne saboda haka anan Imam Busairi yana ta kuka ne saboda ya tuna zikiril bani saboda sai da wata bishiya da ake kiranta ba'd shine bishiyar nan ta wanda aka yi sulhul hudaybiya a karkashin ta sulhul hudaybiya wanda Allah yake faɗa la qadara billahi anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarati to wannan bishiyar da aka yi mubaya'a da Allah yake magana da Qur'ani idh yubayi'unaka tahta shajarati fa alayhi ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa asabahum fatahan qariba to wannan bishiyar da aka yi sulhul hudaybiya a karkashin ta da Allah yake kiranta a cikin Al-Qur'ani to Imam Busairi tuna wannan bishiyar kawai sai sa shi rika kuka yana tuna abinda sahabbai suka samu da ni'ima wal alami da kuma tuna dutse shine dutsen Uhud saboda Mai ke sallallahu alaihi wasallam yace dutsen Uhud yana san mu muna san sa shine to laula hawa ba dan soyayya ba lam turik jam'an da baka zubar da hawaye ba ala dalalin abisa kufayi wala arikta ba dan soyayya ba wala arikta da baka kasa bacci ba da zikirin bani saboda suna bishiyar ararrabi shine bishiyar nan dan dai da aka yi sulhul hudaybiya a garkashin ka laqad lillahi anama la idba yurta ta shajarati wal alani da kuma dutse shine dutsen Uhud fa kai fatun kira hubban bada ma shahidat bihi alayka ududu tami wa satani fa kaifa tunkir hubban bada ma shahidat bihi alayka ududu tami wa satani fa kaifa tayaye ne tunkir hubban zaka rika yin musu soyayya tayaye zaka rika yin musu soyayya bada ma shahidat bihi alayka bada ma bayan ududu tami adalan hawaye nan ma wanda yake da bugun mana gidaje yana ba uduna ba udulu tami udulu wannan ruku anan arabe ba nu arabe ce udulu dami udul jami ne na adal adil sun kace adilu adal udulu kuma jami'in su adalai udulu dami adalan hawaye wasaqi da rashin lafiya shahida sun shaida bihi da wannan koyar alaika gare ka sai ya zaka rika inkari kana musu soyayya da gashi adalan hawaye hawaye mai adalci ba hawaye kukan kariya ba wata kila Imam al-Busairi Allah ya haskaka masa za a zo ana shirin fim mutane suna kukan kariya ududul dami adalan hawaye ba na kukan kariya ba kenan eh fa kaifa ta yana ne tunkiru hubban za ka rika yin inkari ko ka rika yin musun soyayya ba'da ma bayan ududul dami adalan hawaye wasaqani da rashin lafiya shahida cin sheda biki da wannan soyayyar alaika a gare ka bayan rashin lafiya da hawayen da kake zubarwa ya tabbatar da kaiwa kai din masoyi ne to sai ka rika yin kari irin wannan musu wa asbata alwajdu kadai abaratan wa banan misrul bihari ala kadai ka wal anani eh wa asbata alwajdu alwajdu bakin ciki eh shine alwajdu bakin ciki ko kuma kace soyayya eh amma shi wajdu bakin ciki ne amma irin wanda soyayya take gadarwa mutum ko da ka anan kana da fuska biyu ko kace wa asbata alwajdu soyayya ta tabbatar da kai abubuwa guda biyu shine kadu na rubutu ne kadai abubuwa guda biyu alamomi guda biyu eh wa asbata alwajdu alwajdu soyayya wa asbata ta tabbatar da kadai alamomi guda biyu abaratin hawaye wa banan darama eh amma asalin banan ana kamar rashin lafiya ne amma suna ba wa rama saboda in mutun yayin rashin lafiya ya kan rami misalan bihari sai ya kasance kamar kufure ala kaddaika akan kumatinka wal anani da kuma anani shi ma nau'i ne na fareja shi ma wanda yake da bugun mana gida ya gyara akwai bugun da suke sa wal ganani ba wal ganani ba anani shi ne fare ne wani fare ne ja ya tsira dan eh wa asbata alwajdu alwajdu soyayya wa asbata ta tabbatar da kaddai alamomi guda biyu abratin hawaye wa banan darama misalan bihari kamar fure alakar dai ka kan kuma sun ka wal anani da kuma shi ma anani fure ne ja na amsara dai kuma ahwa fa arqani wal hubbi atardil lazzati bil alani yace na am haka abin yake daifu man ahwa daifu man ahwa furar wanda nake so shine daifu shine kamar abu yazo maka kayari abin da ake nufi da daifu shine kamar abu yazo maka kamar bacci kake kamar kuma a farke kake shine daifu daifu shine kamar bakon mafarki abu yazo maka kamar a mafarki to daifu man ahawa shi yasa wasu daga shi wasu suke masa fassara suke cewa daifu ma mafarki ke suke daifu man ahawa mafarkin wanda nake so sara yakan zo fa arqani sai hana na barci amma asalin daifu shine kamar sura kamar kayali wani abin da mutai yake hararowa a ransa daifu man ahawa surar wanda nake so sara takan zo da daddare fa arqani sai ta hana na barci wal hubbu daman soyayya ya atarjul lasati takan bujiro da jin dadi bil alani kuma takan bujiro da azaba da wahala shi masoyi wani lokacin sai yaje yana jin dadi saboda abin da yake so din al'amura sun gyaru wani lokacin kuma yakan ji damuwoyi da fakkan ciki saboda me wasu matsalolin da yake kasfal yake ganin kamar za su ba shi matsala wajen saduwa da masoyinsa to duk masoyi yana fuskantar wannan abubuwa ko ya zama yana samun matsanancin farin ciki saboda abin da yake so ya gyaru ko kuma ya zama yana cikin matsanancin bakin ciki saboda tararradin yaya abin da yake so zai samu ko ba zai samu ba shine wani hubbu ita so yaya atarjil lazzati tana bujiro da jin dadi bil alani kuma tana bujiro da radadi ila la'in fil hawal uzri ma'azratan minni ilayka walau amsabta lam taluni ya la'ini ya kai mai zargina fil hawal uzri a cikin soyayya irin ta uzri uzri wata kabila ce ta larabawa wanda majnun layla yana cikin su duk kabilan larabawa ba wata kabila da take kabilar uzriyu tsananin soyayya wanda su yan kabilar uzri idan mutum yana son mace idan aka hana shi wannan matar take zai iya haukacewa ya shiga daji ko kuma take ya hadi zuciya ya fadi ya mutu ita ma mace in tana son wanda aka hana ta take za ta iya faruwa ta mutu saboda ka tallarabawa ba kabilar da tafi su safin soyayya shine da ya ishe mu ishara dai majalul laila ma nasu ne majalul laila ma dan kabilar uzuri ne saboda ga shi imam al-busairi soyayyar da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasa suke ganin soyayya tayi asira ganin soyayya sai kace uzuri sai kace dangin su majalul laila to anan yake gaya musu to ya layi ya ne zargina fil hawal uzuri cikin soyayya irin ta uzuri ma'aziratan minni ilayka ka karbi uzuri na shine ma'aziratan mana kuz ma'aziratan ma'aziratan minni ka karbi uzuri na ilayka zuwa gare ka ka bar uzuri mana walau amsafta da za ka yi min adalci lam talumi da baka zarge ni ba wanda yake zargi na ke ganin cewa na suka soyayya soyayya ta tayi yawa to uzuri na ne bai karba ba bai min adalci bane da zai min adalci da bai zarge ni ba shine ya la'imi ya mai zargina til hawal uzuri a cikin soyayya irin ta uzuri ma'azratan minni ka karbi uzuri na ilaika zuwa gare ka walau an tafta da zaka yi adalci lam talumi da baka zarce da baka zarge ni ba adatka hali ila sirri bi mustatirin an alwishati wala da'i bi munhasin adatka haliya la sirri bi mustatirin an alwishati wala da'i bi munhasin adatka haliya halin da nake ciki adatka ya ketare ka mana abin da yake damuna ba irin sai ke damun ka ba kai abin da ya dame ka da bani abin da ya dame shine adatka ya fallace ka shine adatka haliya halina ya fallace ka la suri bi mustatirin suri na ba abin boyewa bane in ka dana cewa soyayya ai in kana son annabi ba sai ka fito ka bayyana ba a soyayya ce kadan in soyayya ta kai soyayya wallahi an fito an bayyana shi da to adatka haliya halin da nake ciki ya ketare ka in kuma kana so ka fassara da Hausa sosai sai ka ce adatka haliya halin da nake ciki ya wuce sanin ka la suri bi mustatirin suri na ba abin boyewa bane kana cewa in ba a hankali ai in kana son annabi ba sai ka fito kai maulidi ba sai ka fito kai kaza ba ai mai son annabi kan Allah ya san yana so a yace hali hal nake ciki adatka ya wuce sanin ka la suri bi mustatirin suri na ba abin boyewa bane alil wishati daga masu min annani manci shine alwishati shine masu annani manci wanda suke jira wani abu kiras ke faru da kai su koma gefe sai ta kirkira ma dariya su ne wishati na garga sun addu'o'i ma yake akwai wasa mata tul a'ada dariya irin ta makiya to alwishati su ne mutane masu annani manci wanda da wani abu ya samu mutum ya su koma su gefe sai ta masa dariya to irin wannan mutanen idan mutum yana da ya san yana da irin wannan makin yakan yi iya bashin kokarin sa wajen babboye wasu matsalolin sa amma imam al-busiri yace wala sirri bi mustatirin sirri na ba babbo ya bane annal wishati ga masu iman annani manci wala da'i bi munhasini wala da'i bi munhasini wala da'i ciwo na bai kasance bi munhasini abin yankewa ba ciwon nan da yake ciki na san annabi in kana ganin ciwo ne to wannan ciwon ba mai warkewa bane ma hartanin nisal akillatu asma'uhu ان المحب عن الازال في ثمني مهارت النصح لكن لست اسمعه ان المحب عن الازال في ثمني مهارت النصح يا يمن نصيحه صنعا شي ابو جينا كنا شي مهارت النصح يا يمن نصيحه صنعا اما انا هو انا نفس النصيحه بني شي اورن نصيحه لي اي قومو ده متان ده باسا سو افتو اي با النبي ba sa so ai maulidi in suna hana mutane ai cewa suke suna wa'azi ko cewa suke wai wa'azi suke wai tafsiri suke a daina yaban annabi a daina maulidi ai ne san annabi ba ya fito ya faɗa ba ai Allah ya sani to ya amfani da irin wannan harshen ne na taslimul jadal to tunda ku a ganin ku wa'azi kuke mana ko kuma ku a ganin ku nasiha kuke mana to mun yadda amma ku saboda ra ku ji ma har da nin nasiha yayi mun nasiha tsantsa lakin sai dai da abin yake lastu asma'uhu ban kasance ina jin sa ba nasiha da yake amani fa ba ji nake ba innal muhibba domin shi masoyi shine innal muhibba domin shi masoyi ki samani yana cikin kurincewa anil uzali daga masu zargi idan mutum yana san abu duk inda za a yi wajen kushe shi to shi kamar kurma ne ba mai amfanin ji ba jin yi amfani ba to in an diba ya amfani da shi ba mai amfani shi to shine innal muhibba hakika shi masoyi wanda ya burkice cikin san abu fi saman yana cikin kurin cewa ne alal uzal daga masu sarki duk inda mutane suka kai wajen sarki to shi wanda ya jijjice wajen san annabi to baya ji kaga daga cikin masu hana mutane maulidi sun yi sun kasa wani daga cikin su yace shi daga bana ma ya daina hana mutane maulidi saboda ya fahimci ma cewa in ana zakin maulidin ma karuwa yake yace bana shekara 40 suna yakar maulidi amma kullum maulidi gaba yake ci kai ya fahimci zakin maulidin da ma ba shi da amfani to wannan shine innal muhibba hakika shi masoyi shi samami yana cikin kurin cewa anil unzala daga masu zargi in nittahamtu nasiha shaybu fi azalin wa shaybu adfi abadfi nusin alittuhani in nittahamtu nasiha shaybu fi azalin wa shaybu abadfi nusin alittuhani in nittahamtu hakika ni na tuhumi shine in nittahamtu hakika ni na tuhumi nasiha shaybi nasiha idan ta furfura fi azalin a cikin zargi wannan ma babbar magana ne in nittahamtu hakika ni na tuhumi nasiha shaybi nasiha idan ta furfura fi azalin a cikin zargi ka san duk abin da mutum yake yi idan aka hana shi yake hanuwa to yau da gobe tsufa da yau da gobe za ta tsaya daina ko a Hausa ma ana abu ko in aka hana mutum aka hana abu aka gaya wa mutum aka gaya mutum yake aka ce to za ta kuma shi an gaya masa yaki shi ku bar shi duniya za ta gaya masa ai to in nittahamtu ni na tuhumi ci nasiha shaybi nasiha idan ta furfura shi a zalin a cikin zargi ma'ana ba kai da za ka min nasiha ba furfura ma da ta fito a kaina ba ta hana ni wannan abin da nake ne ban annabi da soyayyar annabi ba kai kuma waye kenan in da akwai wanda zai gaya min na ci to furfura ne to furfura ma ba ta gaya min na ci ba ballantana kai duniya ba ta dake ni ta mu kade ni na daina abin da nake ba shine in nittahamtu ni na tuhumi nasiha shaybi nasiha idan ta furfura fi azalin a cikin zargi wa shaybu ita kuma furfura shine kace tsufa abu azu ita ce ta fi ni santuwa an tuhami daga tuhuma fi nutsin a cikin nasiha da tai ai ita furfura ita ce ta fi cancanta idan ta gaya wa mutum kar ya tuhume ta shine wa shaybu ita furfura a ba'adu ita ce ta fi nisa an tuhari daga tuhuma fi nutsin a cikin nasiha da kai ai ita furfura ko tsufa ita ce asalin wanda za ta gaya wa mutum gaskiya to furfura ma da tsufa ba ta gaya min gaskiya ba eh ba ta hana ni abin da nake na san annabi da yaban annabi ba eh shine wa shaybu ita furfura a ba'adu ita ce ta fi nisa an tuhari daga tuhuma a ce za a tuhume ta fi nutsin a cikin nasiha da kai kaga duk mutumin da ya tsufa ya fata kare ai ya gaya maka gaskiya ai karshen gaskiyar da ya gaya maka kenan wallahu ta'ala a'lam karatun nan mun sa idinabi a ciki saboda ta yi wasu su bibiye mu daga baya mu dai a kamar wanda muke karatu tare dai sun sani mun sauke ta yi kuma wasu su bi mu daga baya wataƙila a samu wani ya bibiye mu daga baya kuma yanzu zai fara karatunta to saboda haka ba dan ku nake ta wannan idnabi ba saboda watakila wasu masu tasowa wanda za su biyo mu daga baya wallahu ta'ala a'lam insha Allah zan iya yi na wajen takaita sharhu hambaitin.